Bayan da jaridar Daily Trust da ake bugawa a Najeriya ta bugu wani labarin da ke nuna cewa gwamnatin jihar Niger ta bayar da tallafin naira miliyan 4,200 ga mutumin nan Malam Sa'adu Abubakar da ya rasa iyalansa guda 8 a ambaliyar ruwan da ta afku a garin Sulaja a cikin makon jiya. Malam Sa'adu Abubakar din ya ce shi kam naira 200 ne aka bashi. Ba wai naira miliyan 4,200 ba kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani a lokacin da ya kira ni ta wayar salula.
Gwamnatin jihar an ce ta kawo gudunmawa amma ni an bani 200,000 amma kuma an buga ga jarida Daily Trust ta bani miliyan 4,200 kuma ni alhali 200,000 ta buge ni.
Na'am, amma a jarida kai kana da jarida aka ce an baka miliyan 4,200.
Yanzu ma ga tanan ma da hannunmu a yanzu.
To yanzu menene matsayinka akan wannan al'amari yanzu?
Ni dai matsayina har ina son a bincika man addition abun nan garanti an bani miliyan 4 dan an hana mani koko jarida ne ta yi wannan ƙarya. Shi muke son a tura mana a fashiri da harakati.
To amma kai ka tuntubi mutanen da suka yan jarida da suka bugo ita wannan Daily Trust.
Mun tuntubi ta.
Me suka ce muku?
Ni na an bani kuɗi 200,000 kuma na bi kun rubuta miliyan 4,200 ne suka ce su haka aka ba su.
A lokacin da na kira babban daraktan kamfanin buga jaridar ta Daily Trust Alhaji Manur Dan Ali akan wannan batu ya ce in nemi wakilin su na jihar Niger wanda kuma na yi ta buga lambar wayarsa amma bai ɗauka ba. To sai dai na kira shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga wanda ya ce a yanzu haka yana makodi ta jihar Benue. Ya ce gaskiyar lamari ba su kai ga bayar da kuɗaɗen ba.
Amma a maganar nan da nake da kai har yanzu ba a samu kuɗin ba tukunna amma mai girma kuma ya riga ya ba da approval muna kuma bin Ministry of Finance don su ba mu wannan kuɗi don mu ba su.
Wata miliyan 4 bai zo ba kenan?
Miliyan 4 bai zo ba, ba wai an yi ci hakkin wani ba ne a'a.
Amma ran kai daɗe tunda ba ku kai ga bashi ba, me yasa kuka ba jarida har ta buga cewa an bashi miliyan 4 nan?
Wallahi ban san yadda aka yi ba suka fitar da wannan bayanin don da ni ban garanta interview ba kowannan jarida ba.
A cikin makon jiya ne dai gwamnatin jihar Niger ta sanar da ba da tallafin naira miliyan 30 ga waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a yankin na Sulaja inda aka samu asarar dukiya tare da mutuwar mutane 14. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina a Najeriya.